A ranar Litinin ne shugaban kamfanin jiragen saman jigilan fasinjoji na Air Peace Alan Onyema a madadin sauran kamfanonin jiragen saman kasuwa ya bayyana cewa nan da kwanaki kadan za su janye aikin su a fadin kasar a bisa dalilin gagarumin kadi a farashin makamashin tafiyar da aikin jiragen saman nasu da yan kasuwan mai suka yi musamman a baya-bayan nan yana mai cewa yan kasuwan mai su fito fili su fada wa al'umma nawa suke saida litar su don a gano wake kwaruwa tsakanin bangarorin biyu.
Did you buy this product per liter? By now you must have computed unit cost per liter. So you asked this question several times, sir. Nobody has answered the question. I have the mandate of every airline in this country to announce to you, sir, that if they can't come down from their rooftop, we have only 3 more days to be able to fly. We are not threatening this country. We've been subsidizing what we are doing. Rates as of today, 630, 640, 605.
Sai dai jim kadan bayan da labarin matakin da kamfanonin jiragen saman ke shirin dauka ya kai ga wasu masu ruwa da tsakiya kasar kamfanin man fetur na Najeriya tare da haɗin gwiwar mataimakin kakakin majalisar wakilai Ahmad Idris Wasi sun shiga tsakani don samar da mafita mai dorewa, inji shugaban kamfanin NNPC Malam Mili Kyari.
Zan samu sauki shi mataimakin majalisa Honorable Wasi ya kira mu kuma muka zanna muka tattauna a karshe da an samu sulhu da amma maganan farashi ne ba wai rashin ban aka yi ba na jiragen sama. Abin da ya faru shi ne domin abubuwan da suka canza kasuwannin duniya wannan yan kasuwa suka daga gaban da suke saida na jiragen sama kuma wannan da zahiri ne zai yi wa talaka wuya domin biyan kuɗin jirgin sama dole zai tashi shi sa suka yi dan wannan shi shugaban majalisa ya kira wannan taro kuma alhamdulillah an samu sulhu. Sulhun shi ne na farko nan zuwa cikin kwana uku daga jiya kenan. Allah ya yarda za a an dawo da farashin zuwa kasarin kasuwa sun yadda sun dawo da jirgin zuwa naira 500 a kowane lita kuma ban da haka cikin kwana uku za a zo na tattauna yadda za a rinka sa farashin man domin kada ne na samun bambance-bambancen farashi da ake samu tsakanin kasarin kasuwa zuwa wancan kuma wannan tattauna zai kawo shiri a kan wannan al'amarin.
A game da batun da Alan Onyema ya yi kan Abasilasi sun shigowa da man da suke bukata wato makamashi a sha'anin tafiyar da ayyukansu, Malam Mele Kyari ya ce
da yake man jirgin sama kowa na iya shigo da shi da kana da sararin kuma madina da ake bukata sai zai daka su ma ba su dama suna yasu su samu kudin kasuwa ko ba su ko su da kansu ba su na su shigo da man nan.
A sama da shekaru biyu da suka gabata aka fara fuskantar ƙari a farashin tikitin jiragen sama a Najeriya, lamarin da a baya ake alakanta da durkushewar tattalin arziki sakamakon tasirin annobar corona virus kafin tsadan mai na baya-bayan nan. Tun ba yau bane fasinjoji masu zirga-zirga ta jiragen sama a Najeriya musamman dan kasuwanci kan tashin farashin tikiti.
Sunana Muhammad Dumbara. Gaskiya wannan karin kudin tikitin jirgi da aka samu abu ne wanda ya taba duk wanda yake sana'ar shi ba waje ɗaya yake zama ba, inda duk inda ya zama mutu yau kana wancan gari gobe kana wannan gari dole abun ya taba ka domin kari ne ba wai kaso kalilan daga cikin ainihin abin da ake biya da domin a da za ka iya samun tiket daga Kano zuwa Abuja ko Lagos kasa da 30,000 amma yanzu ya kawo duk inda za ka je duk dadewar da za ka yi irin da booking daga 50,000 yake fara. Wannan gaskiya abu ne wanda ya kawo tsaiko sosai a cikin zirga-zirga ta musamman irin aikin da nake wanda ba waje ɗaya nake zama ba.
Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.